الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه فقالوا: مات. فقال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال قبرها. فأتى قبره فصلى عليه.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك إمواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساك سادوا أولا مسلاة ميتارن البركة مسلاة عثمان ابن عفان لكي ننقيا أولا نقلي نكنو أولا يمتي ناء السبر يو بيو قوات الربيع الأول هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دو لهدو دا أربعين دا دا أكو وان دا ترى قوات انقوما شكر الميلادية تدبو بيلا إشرنا دا أولا مجلسي دموكي كراتو أتكمونا للتافي من سونا التجريد السريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفر الزبيري رحمه الله تعالى. منا cikin hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu darasi na 195 cikin wannan littafi. Kuma muna cikin hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda yake ba mu labarin cewa wani mutum ko wata mace bakar fata da take sharar masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta rasu. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi labarinta, suka ce da shi ai ta rasu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce: to me yasa baku sanar da ni ba, ku nuna min kabarinta? Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je kabarinta ya mata sallah. A wannan hadisi mun yi magana, mun fara magana akan sa, sabanin da aka samu na masu ruwaya dangane da cewa mace ce ko namiji ne, wanda ƙarshe muka tabbatar da cewa mace ce ba namiji ba a wannan kissar mace ce. Sannan kuma cikin abin da wannan hadisi ya kunsa, akwai falalar tsaftace masallaci da gyara shi da share shi, kamar yadda wannan mata muka ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu da sha'aninta da lamarinta, saboda matsayin da take da shi, saboda irin aikin da take yi na tsaftace masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, har ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya damu da rashin sanar da shi rasuwarta, wanda har ta sa bayan an mata sallah an je an binne ta, Annabi sallallahu alaihi wasallama ce a nuna masa kabarinta, aka kuma nuna masa ya je sake mata sallah. To wannan ita ce matsala ta biyu da za mu tattauna a kai, wato sake yi wa mamaci sallah bayan an binne shi a kabari. Bayan an kai shi makabarta an binne shi, an masa sallah an binne shi, a kuma sake yi masa wata sallar yana cikin kabarinsa. To wannan matsala ce da malamai suka yi sabani a kanta. Shin mutumin da aka yi wa sallah aka binne shi, ya halatta a sake yi masa wata sallar ko kuma bai halatta ba? Abin da aka ruwaito daga Ali ibn Abi Talib da Ibn Abdullah ibn Mas'ud da Aisha radiyallahu ta'ala anha, waɗannan sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, an ruwaito daga wajensu cewa sun halatta yin hakan. Suna cewa ya halatta bayan an yi wa mace sallah an binne shi, wasu su sake masa sallah yana kwanci kabarinsa. Abin da aka ruwaito daga sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yana cikin musannaf na Ibn Abi Shayba da sanadi sahihi daga Amir ibn Shurahbil al-Sha'bi, majirin sayyidina Ali yake cewa: جاء قرظة بن كعب في رهط مصر وقد سلي على سهل ابن حنيف ودفن فأمر علي أن يسلي هو وأصحابه على القبر ففعل. وتوكيتي وقرذة ابن كعب يازو شيد جماع رسا دق مصر سكزو سكا سامو أني وسهل ابن حنيف أما سسلى أم بنيشي سكزو سي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يا أمر تشيشي قرذة ابن كعب نشيد جماع رسا تشيوا suna iya yi masa sallah a kabarinsa kuma suka yi masa sallah. Saboda kaga anan Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya bada izini ayi wa Sahal ibn Hunayf sallah bayan an riga an yi masa har an binne sa. Ruwayar kuma Abdullah ibn Mas'ud ita ma tana cikin musannaf na Ibn Abi Shayba, ita ma da sanadi sahihi. Ya ruwaito shi daga Al-Hakam ibn Utayba yake cewa Salman ibn Rabi'a ya zo bayan bayan Abdullahi dan Mas'ud ya gama yi wa wata jana'iza sallah, sai Abdullahi dan Mas'ud yake cewa Salman ibn Rabi'a taqaddam fa salli ala akhika bi ashabika, taqaddam fa salli ala akhika bi ashabika. Abdullahi dan Mas'ud yake wa Salman ibn Rabi'a ka gabata kai wa dan uwanka sallah kai da mutawato kai da wato jama'arka. Sulaiman ibn Rabi'a shine ibn Yazid al-Sahmi alqali ne a Kufa, kuma ana ce da shi Sulaimanul Khayl, Sulaimanul Khayl, domin ya kasance kan yana kula da dawakai a zamanin khalifanci Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar shi ya nada shi khalifanci, shi ya nada shi alqalanci a Kufa, kuma ya ci gaba da alƙalanci har lokacin rasuwarsa, har lokacin da aka kashe shi a wajen ɗaukar kalmar Allah. Abinda kuma aka rawaito daga Aisha shi ma yana da cikin musannaf Ibn Abi Shayba, shi ma daga Aban ibn Yazid al-Attar yake cewa, yake ruwaya daga Abdullah ibn Abi Mulaika yake cewa Abdurrahman ɗan Abubakar babban ɗan gidan Sayyidina Abubakar ya rasu a masaukinsa da yake zaune. Ibn Abi Mulaika yake cewa sai muka ɗauke shi muka yi tafiyar mil shida zuwa Makka. Aisha a lokacin ba ta nan, muka yi masa jana'iza muka binne shi. To lokacin da ta dawo sai take cewa aruni qabrahu, ku nuna min kabarinsa. Sai suka nuna masa kabarinsa ta je ta yi masa sallah. Wannan ruwaya tana cikin musannaf Ibn Abi Shayba, amma sanadinta akwai inqita, to sanadinta akwai inqita saboda Aban ibn Yazid al-Attar bai da ruwaya daga Ibn Abi Mulaika. Sannan wannan hukunci wato halatta yin sallah ga mamaci bayan an yi masa sallah, wannan an ruwaito shi daga tabi'ai, bayan waɗannan sahabbai da aka ruwaito abin daga wajen su Sayyidina Ali, Abdullahi dan Mas'ud da Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, an ruwaito kwatankwacin wannan daga wasu daga cikin tabi'ai, kamar yadda Ibn Abi Shayba ya fitar daga Ibn Aun, Abdullahi Ibn Aun yake cewa na kasance tare da Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin, mun tafi wata sallar jana'iza, sai muka je muka samu an gama har an binne sallar, har an binne jana'iza, an binne gawar. Sai Ibn Sirin ya ce da mu, ta'ala hatta nasna kama sanau, sai ku zo mu ma mu yi kamar yadda suka yi, wato kuma mata sallah kamar yadda suka yi mata sallah. To shine Abdullahi ibn Aun yake cewa fa kabbara ala alqabri arba'an, Muhammad ibn Sirin ya tsaya ya yi kabbar bari hudu akan wannan kabari, wato ya sallar jana'iza. Haka nan Ma'mar ibn Rashid Sana'ani ya rawaito daga Qatada ibn Da'amat as-Sadusi, ɗaya daga cikin malaman tabi'ai, yake yace cewa ya kasance idan ya rasa sallar wato jana'iza bayan an kai ta makabarta yana zuwa ya mata sallah daga baya. Wannan Abdurrazzaq ya fitar da shi a cikin musannaf nashi. Daga cikin malamai waɗanda suka tafi akan halaccin sake yi wa sallah wato mamaci gawa sallah bayan an yi mata, akwai Al-Auza'i, ɗaya daga cikin malaman Sham, akwai Imam Shafi'i, akwai Imam Ahmad, akwai Imam Ishaq ibn Rahuya Al-Hanzali. Hujjarsu ita ce wannan hadisin da muka karanta. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je ya saki ma wannan mace, wato wannan mata sallah, bayan an riga an yi mata sallah har an binne ta. Sai dai waɗannan a'imma, wato waɗannan a'imma da aka ruwaito, suna halatta yin abin kamar wato Imam Shafi'i, Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahuya, suna takaita abin da cewa kada ya ɗau lokaci, kada ya wuce, wato daga binne shi kai ya wuce wata ɗaya, to kai ya zan ya wuce wata ɗaya da binne shi. Ishaq ibn Rahuya yana cewa idan mutum baya nan ne aka yi sallar jana'izar, to yana da wata ma shida da zai iya yi mata sallah ko da bayan ya dawo ne, amma in yana nan wata uku. Wannan shi ne abin da aka rawaito daga wajensu na takaita lokacin, wato daga lokacin da aka binne har zuwa wata uku ko har zuwa wata shida a gurin Ishaq ibn Rahuya. Yana ga idan mutum matafiyi ne, to har zuwa wata shida. Ta ɓangare kuma guda a kosuwa naman da suke ganin makaruhi ne, suke ganin makaruhi ne bayan an yi walgayawa sallah a sake maimaita mata sallah. Cikin sahabbai waɗanda aka ruwaito cewa ba sa son haka ko ba sa yin haka, akwai Abdullahi ibn Umar, akwai Abdullahi ibn Umar Abdurrazzaq As-San'ani, ya ruwaito da kyakkyawar salsala daga Nafi maulan Abdullahi dan Umar, yana cewa kana ibn Umar idan taha ila janazatin wa qad sulli alaiha da'a wa ansarafa wa lam yu'id as-salah. Abdullahi dan Umar ya kasance idan ya zo jana'iza ya samu an riga an yi mata sallah, to sai ya tsaya ya masa addu'a, ya kama hanya ya tafi, baya sake sallar. Wannan shi ne fahimtar shi Abdullahi dan Umar, yana ganin ba za a sake mata sallah ba, in ya zo ya samu an gama sallah, to sai ya yi wannan mamaci addu'a, ya kama hanya ya tafi, ba zai sake sallah ba. Wannan Nafi ya ruwaito daga Abdullahi dan Umar. Hakanan ya ruwaito daga wajensa cewa ya zo bayan rasuwar ɗan uwansa Asim, Asim ibn Umar, sai ya tambaya cewa ina kabarinsa, wato ya zo samu an yi jana'izarsa har an binne shi. Sai ya ce aina kabru akhi, ina kabarin ɗan uwana yake. Sai suka nuna masa, da ya zo daidai makabartar sai ya addu'a, bai sake yin kabarbari huɗu na sallar jana'iza ba, sai ya masa addu'a sai ya tafi. Wannan shi ne abin da aka ruwaito daga Abdullahi ɗan Umar, na cewa shi yana ganin addu'a kawai za a yi masa, ba sai an sake masa sallah ba. Kuma wannan shi ne ra'ayin Ibrahim ibn Yazid al-Nakhai daga cikin malaman Kufa, hakanan shi ne ra'ayin Al-Hasan al-Basri da Malik Imam Dar al-Hijra, kuma shi ne ra'ayin Sufyan al-Thawri da Abu Hanifa da Al-Layth ibn Sa'ad daga cikin manyan malaman Masar. Abdurrazzaq da Ibn Abi Shayba sun fitar da athar daga Mughira daga Ibrahim al-Nakhai, yake cewa la yu'adu ala mayyitin as-salah, la yu'adu ala mayyitin as-salah, ce ba a saki wa mamaci sallah. Hakanan Ibn Abi Shayba ya rawaito daga Al-Hasan al-Basri rahimahullah, ya kasance idan aka gama jana'iza, ya zo ya samu an gama jana'iza, yastaghfiru laha wa yajlisu aw yansarif, yastaghfiru laha wa yajlisu aw yansarif. Al-Hasan al-Basri idan ya zo ya samu an gama jana'iza, to yakan nema wa wannan mamaci gafara ne, ya zauna ko kuma ya tafi, amma baya saki yi masa sallah. Hakanan Ibn Abi Shayba ya rawaito daga Ash'as ibn Sawwar, yake cewa kana al-Hasan la yara an yusalla ala al-qabr, kana al-Hasan la yara an yusalla ala al-qabr. Al-Hasan al-Basri baya ganin cewa za a iya sake yi wa mamaci sallah bayan an binne shi. Ibn al-Qasim, Abdurrahman ibn al-Qasim, yake cewa ya tambayi Imam Malik, ya tambayi Imam Malik game da wannan hadisin da ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa ya yi ma wata mata sallah bayan an binne ta. Imam Malik ya kawo hadisin yana cikin muwatta, inda yake ka sifar sallar jana'iza, ya kawo shi inda ya ce kabarbari guda hudu, tunda cikin hadisin cewa Annabi ya yi mata kabbara hudu. To shi ne Abdurrahman ibn al-Qasim yake tambaya Imam Malik cewa ya wannan hadisin da ita wannan mata sai yake ce masa laisa alaihi al'amal ba akan sa aiki ya gudana ba to duk da ya ruwaice shi ya inganta shi har ma kuma yayi istinbadin kabarbari hudu daga karkashin hadisin amma ina ganin sake maimaita sallar akan abin da ba shine abin da aiki ya gudana akan sa ba alqadi abdul wahhab alqadi abdul wahhab daga cikin manyan malaman malikiya na bagadaza qadi abdul wahhab ibn ali akwai sharhin da yawa risala ta ibn abi zaid al-qayrawani mujalladi na farko shafi na 132 yayi magana akan wannan mas'alar kuma inda ya fito da hujjojin masu cewa ba sai an maimaita ba musamman ma mazhabarsa ta malikiya wadanda suke ganin cewa ba sai an maimaita ba to ya fito da hujjojin su kamar haka yake cewa abin da yasa muka faɗi cewa ba sai an maimaita masa sallah ba yace anna salata ala al-mayyit min furudil kifayat ce abinda muka sani sallah ga mamaci farilla ce ta kifaya ce farillar kifaya tace farillar idan wasu suka yi sun dauke ma wasu yace fa idza qama biha al-ba'd saqata 'ani al-baqin farillin kifaya kuwa idan wasu suka yi to sun ya sauka daga kan saura to yace wa idza thabata dhalika idan to ya tabbata haka ne saqata al-fard bi hadhihi as-salah in aka yi mata sallah sallar farko din nan shikenan farillar ta riga ta sauka daga kan kowa fakana ma ba'daha naflan to duk abinda mutun zai zo yi nafila ce kuma ba farilla ba wan naflu ghairu ja'izin 'ala al-mayyit amma ba inda aka ce ayi wa mamaci nafila abinda aka sani shine sallar farilla wato sallar nafila ta farilla farilla da kifi ta kifaya an yi wannan sallar nafila ta sallar farilla kai ta kifayar an gama shikenan babu kuma wata sallar nafila in aka zo aka yi wata to ta zama nafila nafila kuma ba a ce ayi ta nan ba babu sallar mamaci nafila sai dai sallar gawa wacce ke ta farilla farillar kifaya haka nan ya ci gaba da cewa fa innal mayyit wa aidan fa innal mayyit idza ghusila ghuslan wahidan lam yusal thaniyatan an san cewa mamaci ana yi masa wanka in ya rasu a yi masa wanka to aka yi masa wankan farko ai ba a sake yi masa wani na biyu fa kadhalika as-salatu haka nan ita ma sallah in aka yi masa ta farko ba za a sake ta biyu ba لأن كل واحد منهما حكم وجب فيه بالموت كو ده ديه daga cikin su da salla da wankan hukunci ne da ya wajaba game da shi saboda mutuwa kamar yadda wankan ya wajaba saboda mutuwa haka da ita ma sallar saboda mutuwa ta wajaba ai masa to yadda ba za a maimaita masa wanka ba bayan an yi masa na farko to haka nan ita ma sallar ba sai an maimaita ba yace wala yalzamu alaihi at-takfir idha kuffina fi thawbin annahu yukaffanu fi thani ce haka nan kamar likafani ne in aka riga aka sashi a likafanin sa na farko ba sai an kuma sashi a nabi ba kuma lianna zalika kulluhu kafanun wahid saboda likafani guda ɗaya ne in aka yi masa na farko shikenan ba sai an sake yin nabi ba to haka nan ita ma sallar in aka yi ta farko ba sai an sake maimaitawa ba yace to kuma in muka dawo kan maganar sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan kabari akan wannan kabari ce wa dilalatu ala zalika annahu law jaza zalika lakana aula man fu'ila bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce inda hakan ya halatta to wanda za a yi wa wannan shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lianna fi salati alaihi min al-fadl wal barakati ma laysa fi salati ala ghairihi domin yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sallah bayan kuma wasa ga Allah tana da falala da albarkar da babu wata sallah irin ta da za ta zama tana da irin wannan falala ce wa fi tarkil muslimina salata ala qabrihi dalalatu ala man idhalika to amma ba mu ga cewa bayan an rufe ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wa musulmi sun zo suna sake maimaita sallah kabarin sa sallallahu alaihi wasallam kaga duk musulmi na farko da na karshe duk sun hadu akan rashin yin wannan inda a ce yin wannan din yana da wata falala to albarka da za a samu a yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ai tafi wata za a samu a yi ma wani saboda haka ce tunda suka daina wannan yana nuna cewa ba a yi yace wa aidan falau lam yakun dafnul mayyit mani'an min as-salati lam yakun li dhalika ghayatan yanqatu ilayha da a ce binne mamaci ba shine zai hana a daka ta yi masa sallah ba a ce bayan an binne shi kuma za a ci gaba da yi masa sallah a ce to bai kamata kuma a ce akwai wani abu da zai tsayar da sallar ba da shikenan sai a yi ta yi ba iyaka duk wani wanda ya je kabari yayi wa mamata sallah, duk wanda ya shiga kabari ya yi sallah, in mutun ai masa rasuwa an yi wa mamacin sa sallah, shikenan duk sanda yaje ya sake masa sallah. Yace bai kamata a ce binne shi, in dai har binne shi din ba zai hana yi masa sallah ba, to bai kamata kuma a ce an saka wani wani iyaka ba, kamar yadda suke cewa wata uku, wata shida da sauransu. Da kamata kawai zama a bude, bai kamata binne, in binne shi bai hana a yi masa a sake maimaita ba, to babu kuma abin da zai hana a ci gaba da ita yi. Yace li'annahu laysa ba'd al-awqat fi dhalika bi awla min ba'd, domin babu wani lokacin da zaka ce shi yafi akan akan wani lokaci. Ba zaka ce bayan binne shi da kwana daya yafi falala akan bayan binne shi da kwana biyu ba, ba ka da wata hujja da zai saka ka kayyade falalar a na farko ba a na biyu ba, ba a na uku ba, na hudu ba. Saboda haka in ya zanto haka ne sai ya zanto abu abu da yake ana ta yi, wanda kuma la qa'ila bi zalika, babu wani wanda malamin da yace mace mamaci bayan rasuwarsa a yi ta yi masa sallah ba iyaka, babu wanda ya tabbata haka. Hatta su waɗanda suka yi fatawar halaccin ai sun kayyade abin da in kwanaki suka ce iya kwanaki, to in haka ne, in har iya kwanaki da za ku kayyade, me yasa za ku kayyade iya kwanaki in har binne shi din ba zai zama ka'ida ba? Wannan shi ne hujjar shi Al-Qadi Abdul Wahhab yake bayarwa a cikin sharhi risala. Abul Faraj kamar yadda Ibn al-Battal ya kawo yake fadar cewa sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan matar wani abu ne da yake banta da shi, wato kamar yace khususiyarsa ce, banda wani, wani ba zai iya yin wannan ba. Saboda me suka ce? Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalili, yace inna hadhihi al-qubura mamlu'atun zulmatan hatta usalli ilayha alaiha, wannan kaburbura cike suke da duhu sai idan nayi musu sallah Allah zai haskaka su. Saboda haka kaga wani abu ne da shi ya safa khususiyarsa ce, wani ba zai iya bugar kirji ya ce shi ma in yayi wa mamaci sallah za a haskaka masa kabarinsa ba. Ce saboda haka wannan ya nuna cewa khususiyya ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hibban a cikin littafin sa Sahih Ibn Hibban mujalladi na 7 shafi na 357 yayi ishara zuwa ga wannan hujjar da wasu suka bayar na cewa sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa wannan mata khususiyarsa ce, shi kadai ta shafa, wani ba zai iya yin wannan ba. Ibn Hibban ya nuna wannan, amma kuma ya ce wannan rashin fahimta ce, rashin fahimta ce ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A ciki yake cewa zikru khabarin qad ta'allaqa bihi man lam yatabahhar fil ilmi wala talabihi fi madhannihi fa nafa jawaz as-salati ala al-qabr, yake cewa zai kawo wani hadisi wanda mutumin da bai yi zurfi a cikin ilimi ba, bai yi zurfi wajen neman ilimi ba, zai iya rike wannan hadisi, ko ya rike wannan hadisi ya ce ba za a yi wa mutum sallah ba bayan an binne shi. Sai ya kawo hadisin da a cikinsa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗar waccan magana cewa kaburbura cike suke da duhu, wala Allah za a haskaka waɗannan kaburbura da sallar da nake musu. Ibn Hibban da ya kawo wannan sai ya ce zikrul khabari dalli ala al-illati fi salati al-mustafa ala al-qabri lam yakun du'a'uhu wahdahu duna du'a ummatihi, sai ya ce to ga kuma wani hadisi wanda yake nuna cewa waccan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba tana nufin saboda ita ce kadai ya halatta a yi sallar ba, banda addu'ar da al'umma za su yi. Akwai addu'ar da al'umma za su yi, ita ma tana iya ba da dama a yi kuma maimaita sallah. Sai ya kawo hadisi ta hanyar kharija da wannan kissa. A cikin hadisin yake cewa thumma atal qabra fasaffafna khalfahu wa kabbara alaihi arba'an, a cikin hadisin yake cewa muka zo tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan kabari, muka yi sallah, muka yi masa, Annabi ya yi mana sahu a bayansa, sannan muka yi masa sallah. Sai Ibn Hibban yake kara da cewa qad yatawahhamu ghayru al-mutabahhir fi sana'ati al-ilmi, wanda bai kware ba cikin harkar ilimi zai iya tunanin cewa anna salata ala al-qabri ghayru ja'izatin, sallah ga mamaci bayan an binne shi a kabarinsa bai halatta ba. Lillafzatin lati fi khabari abi huraira, saboda lafazin da ya zo cikin hadisin abu huraira na cewa fa inna allaha yunawwiruha alaihim rahmatan bi salati, lalle Allah yana haskaka musu kaburburan su saboda rahama da sallata da nake musu. Yace wallafzul lati wallafzati lati fi khabar Yazid ibn Thabit, da kuma lafazin da yazo cikin hadisin Yazid ibn Thabit, fa inna salati alaihim rahma. Ibn Hibban yace walaysatil illatu ma yatawahhamu almutawahhimuna fihi. Yace to abinda waɗannan suke zato shine dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a musu sallah, shi kadai ne zai sa kuma ayi musu. Yace ba haka bane, anna ibahata hadhihi sunnati lilmustafa khasun duna ummatihi. Har suke zaton cewa wannan abu ya shaukaita ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai banda al'ummarsa. Yace to kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da sahabbansa a bayansa, ai ba shi kadai ya musu sallah ba, sahabbansa ma sun bi shi sun yi sallar. Idh law kana dhalika, da a ce shi kadai abin ya shafa banda su, lazajarahum sallallahu alaihi wasallam an yastafu khalfahu, da Annabi ya tsawatar da su lokacin da suka zo za su yi sahu a bayansa su yi sallah tare da shi, sai ya tsawata musu ya ce kai ai abinnan fa ni kadai ya shafa banda ku, ta ya za ku yi sahu a bayana. Fa fi tarki inkarihi sallallahu alaihi wasallam ala man salla ala alqabri abyanu albayan liman waffaqahu Allah lirrashadi wassadadi annahu fi'lun mubahun lahu wa li ummatihi ma'a. Ce to tunda har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su suka yi sallah a bayansa tare da shi akan wannan kabarin wannan mamaciya, ce to wannan babban dalili ne karara da yake nuna cewa wannan hukuncin bai takaita gare shi shi kadai ba banda al'ummarsa, wannan hukuncin ya shafe shi ya shafe al'ummarsa. Saboda ya bar sahabbansa sun yi sallar tare da shi. Wannan ita ce maganar Ibn Hibban da yake raddi akan wanda yake cewa khususiyya ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama yin wannan sallar, khususiyyar sa ce banda sauran al'umma. Ibn Hibban ya ce to wa ai ba Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ya yi sallar ba, tare da sahabbai aka yi sallar nan, wannan sahabbai da suka yi sallar a tare da shi, ai kaga ya nuna cewa ashe sauran al'umma ma suna iya yin sallah ga mamaci bayan an yi masa sallah an binne shi. To wasu malamai suka ce a'a, akwai abin da yake la yajuzu istiqlalan wa yajuzu taba'an, in ka dauke su su kadai ba zai halatta ba, amma tunda tare da manzon Allah za su yi to ya halatta. Su kadai la yajuzu, amma in tare ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta. Abinda suke nufi cewa shi Annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya san dalilin da zai sa ayi sallar, kuma in yayi sallar tashi take da tasiri, wannan yasa waɗanda suke tare da shi za su iya bin shi su yi sallar a lokacin. Amma baya gare shi, baya ga shi, wane ne shi kuma zai bi kirgirji ya ce ya san abinda waɗannan kaburbura suke ciki, kuma sannan in yayi sallah abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu na haske, shi ma sallarsa za ta sa a samu wannan, ce babu shi. Tunda ko babu shi, kaga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda har ya gani kuma sannan sallarsa za ta yi amfani, kaga in yasu sahabbai za su iya bin shi a yi sallar tare saboda amfanin da za ta yi. Abu Hanifa alayhi rahmatullah ya ce la yusalla ala qabri marrataini illa an yusalli alaiha ghairu waliha. Kowace gawa akwai waliyuha, akwai wanda yake waliyul amri wanda shine shugaba na kowa da kowa, shine ke da haƙƙin yiwa gawa wato mamaci sallah in yana nan. Suke ki cewa idan ya zanto mamaci ya rasu, shugaba ya zanto baya nan, aka yi masa sallah aka binne shi, to yana da haƙƙin ya sake masa sallah. Amma baya ga shugaba babu wani wanda yake da wannan haƙƙin. At-Tahawi yake cewa yasqutu al-fardu bis-salati al-ula idha salla 'alayha al-wali. Idan shugaba ya jagoranci sallar jana'iza aka yi wa mamaci sallah, shikenan wannan farilla ta riga ta sauka, ta riga ta tabbata, babu kuma sauran a sake yi masa. Was-salatu ath-thaniya, da za a zo a sake yi ta biyu, law fu'ilat lam takun fardan, bata zama farilla ba, saboda haka kaga ba za a yi masa sallar wannan ta biyu ba. Sai yake cewa li'annahum la yakhtalifuna anna al-wali idha salla 'alayhi lam yujaz lahu i'adatu as-salati thaniyatan. Idan shugaba ya jagoranci sallah aka yi wa mamaci sallah, suka ce ba za a sake maimaita wannan sallah karo na biyu ba, saboda farillar ta riga ta sauka, ta saraya da yin wannan sallar tashi. وكذلك غيره من الناس إلا أن يكون الذي صلى عليها غير الولي فلا يسقط حق الولي هكذا أم وسنة سكت وسكت جابورة جسلا باشو قبابني شما ودنا فرلين يارقا سريا هو نيي وما وشي سلا فرلل كفاية إن سلر جنائزة تارقا تاسريا أرقا أنسو كيتا توجي أما إذن يزن توباشو قبابني يي تو حقن سبا زي سريا بشي wato da zai azo bayan an gama sallah ya ce ah ga wannan da aka kawo an yi mata sallah an yi mata sallah an kaita an kaita to yana da damar ya saki mata sallah shi haƙƙin sa ba zai sare ba da aikin wani amma shi in yayi haƙƙin kowa ya sare li anna al wali kana ilayhi fi'lu fardh as salati ala al mayyit to mai abinda suke cewa shi shugaba akan safaralin sallar yake akan safaralin kowa haƙƙi ne shugaba ya jagoranci a yi masa sallah to in ya zanto har wannan faralin na dake kansa haƙƙin na wannan mamaci da yake kansa ya zanto bai yi ba yana da damar yayi shi koda bayan an yi masa ne yace li anna al waliya kana ilayhi fi'lu fard as salati ala al mayyit wa ma ruya ar rasul fi i'adati as salah sace to abinda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam na sake maimaita ma wannan mata sallar da yayi yayi haka ne li annahu kana ilayhi fi'lu fard as salah saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine farillar take akan sai ya jagoranci dukkan wani mamaci da aka yi sallah aka ya jagoranci sallah ga dukkan wani mamaci da ya riga ya rasu a cikin al'ummar sa falam yakun yusqituhu fi'lu ghayrihi in wani yayi wannan faralin ba zai sare da kansa ba waqad kana annabi sallallahu alaihi wasallam taqaddama ilayhim an yu'limu annabi kuma ya riga ya gaya musu cewa in wani abu ya faru su sanar da shi amma ba su sanar da shi ba kuma yana cewa la yamutu minkum mayitun ma dumtu baina azhurikum illa adhantumuni bihi fa inna salati alayhi rahma kada wani mamaci daga cikin ku ya rasu alhalin ina cikin ku wato ina nan tare da ku a ce wani daga cikin ku ya rasu fa ce kun sanar da ni kada wani ya rasu ba ku sanar da ni ba annabi ya ce fa inna salati alayhi rahma saboda sallata da zan masa rahama ce saboda haka wannan haƙƙi ne na kowane mamaci idan ya rasu sanar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi masa wannan sallar to sai zanto a wannan lamarin wannan mata ta rasu ba tare da an sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka yaje yayi mata wannan haƙƙin nata da yake wuyansa saboda kaga a shikenan ba kowa yake da wannan damar ba sai in shi ma shugaba ne a cikin al'ummar sa a cikin jama'ar sa to shi ma idan ya zanto akwai mamacin da ya kamata sani bai sani ba yana iya masa sallah wannan shine abin da Tahawi yake faɗa Ibn Qassar ya faɗi shi ma irin wannan hujjar Ibn Qassar ɗaya daga cikin malaman Malikiya ne kuma yayi hujja da cewa musulmi sun yi ijma'i akan rashin sake yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam sallah bayan an binne shi a kabari don babu wata riwaya da ta nuna bayan an binne shi a kabarin sa musulmi sun sake masa sallah ko waɗanda suka zo daga baya ba su halicci sallar farko ba sun sake bin shi kabarin makabarta sun yi masa sallah ce law jaza zalika da haka ta da haka ya halatta ce la kana qabruhu awla an yusalla alaihi abadan to da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi cancanta ai tai maimaita masa sallah har abada duk wanda yaje umara sai tsaya yi masa sallah duk wanda yaje umara sai tsaya yi masa sallah ko haji yace thumma kadhalika abubakar wa umar sannan da kabarin abubakar da umar shi ma an yi tai masa falamma lam yunqal anna ahadan salla alaihi to tunda ba mu samu ba cewa wani daga cikin magabata sahabbai ko tabi'ai ko atba'ut tabi'in ko limaman shari'a wani ya take maimaita masa sallah kana zalika min aqwa dilalati ala annahu la yajuz yana daga cikin mafi karfin dalilai da suke nuna cewa hakan bai halatta ba al-qadi abdul wahhab kuma fadi maganar sa a baya cikin sharhin risala ya yi jayayya mai karfi wajen ya ture dukkan wasu hujjoji da masu halatta yin abin suka kawo a cikin sharhin risala mujalladin farko shafi na 132 zuwa da 3 zuwa 134 yake cewa domin sun kawo magana cewa gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma wannan mata sallah gashi an rawaito daga sahabbai an rawaito daga Ali ibn Mas'ud Aisha radiyallahu ta'ala anha usna bi ai cewa wannan yana nuna halacci sai yake cewa ma zakaruhu min as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la hujjata lahum fihi لأن كل واحد كان مسقطا للفرد عن نفسه لأن الصلاة عليه كانت واجبة على كافته بقى النبي صلى الله عليه وسلم يا بردونيا يا رسول صحابي سيما السلاء ديكو wato baya ga sallar abin nan sahabbai sun masa sallah daidai ku wannan su zo su yi masallah wannan su zo su yi masallah yana daga cikin abinda wasu suka yi hujja da shi na maimaita yawa mamaci sallah bayan an yi masa sallar farko to shi da shi alqazi Abdul Wahhab yake cewa haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne akan kowa daga cikin su ya yi masa sallah saboda dan wani yayi ba zai sauke ma wani ba saboda suka yi ta sai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sallah a daidai kun su yace wa la'anna khilafana fil mawdi alladhi yata'allaqu bihi hukm alwilaya yace mu kuma inda muke sabani in ya zanto akwai wani shugaba shugaban nan yayi wa mamaci sallah shin za a kuma komawa a maimaita ko wani wanda ba shugaba ba an yi wa mamaci sallah wani ba shugaba ba ya sake maimaita mata sallah yace mu anan ne muke rigima wa hadha ghayru mawjudun fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu lam yakun fi salati alaihi wilaya sallar da aka yi ta maimaitawa Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani shugabanci a nan a lokacin da za a ce wannan shugaba shine haƙƙin sai yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sallah a lokacin ma ko zaben shugaban ma ba a yi ba balle a samu wannan yace wa ma rawahu min salatihi sallallahu alaihi wasallam ala alqabri la dilalata alaihi yace kuma abinda suka ruwaito na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa wata mata da ta rasu sallah a kabarinta yace wannan babu dalili a cikin sa لأنه مخصوص بذلك لإلة لا توجد في غيره. تسمو ده دليل للساء النبي ما تسلى وانا دليل ده باب وانا زي يسام سسي النبي صلى الله عليه وسلم شيني وانا ما قنا دي وانا ما قنا دي شوا قبر مرا اتكسكي دا دوه الله زي حسك كاسو دا سلى دا زي مسو سكتشتو وانا باب معدوم في غيره وانا وانا با النبي صلى الله عليه وسلم ما زي يبقى كريجي yayi wannan ba ya faɗi wannan magana ba suka ce fa innahu ma dama mawjudan mutamakkinan min as-salati fal fardu la yasqutu bi salati ghayrihi haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam tukar da yana nan kuma yana iya yi wa sallah to wani ba zai iya sallah ba kuma wannan farilla ta riga ta sirriya sai shi ma aiki sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi masa sallah sai kuma abinda aka ruwaito daga sahabbai cewa an ruwaito cewa wasu daga sahabbai sun faɗi haka yace fa yunzaru fihi wa la yusallamu ma qaluhu min annahu la mukhalifa lahu cewa an ruwaito daga sahabbai kuma ba a samu wasu sahabbai sun saba musu ba alqazi Abdul Wahhab yace a sake dubawa cewa babu wanda suka saba musu a sake dubawa a baya mun faɗi cewa Abdullahi dan Umar ya saba wa shi wannan fahimtar yace fa amma idza salla alaihi alghairu alwali fa in qulna inna salata la tu'adu fa saqata as-su'al idan wani wanda ba wali ba shugaba ba yayi ma mamaci sallah in muka ce ba sai an sake masa sallah ba wannan kaga shikenan babu wata abin da zai bijiro anan na tambaya wa in qulna innaha tu'at fa li'anna al-gharad la yasqutu illa bi qiyam man lahu al-haq aw fa li'anna al-farad la yasqutu illa bi qiyam man lahu al-haq idan muka ce za a sake to abinda muke nufi cewa wanda haƙƙin yi masa sallah yake kansa idan ba shi yayi ba to wannan farillar ba za ta sare da kansa ba wa hadha al-mawdu' al-haqq alladhi al-haqq fihi lil-awliya ce to wannan na shugabanni ne shugabanni suke da wannan haƙƙi fala yasqutu bi qiyami ghayrihim dan wasu sun yi shugaba ba zai kasa maimaitawa ba ce to wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya a matsayin sa na shugaba saboda haka wannan shine hujjar waɗanda suke cewa ba za a yi masa sallah ba kuma da kuma irin yadda suke kallon hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na wannan mata za mu ga cewa fahimtar da suka yi wa hadisin ba wai sun ce abin bai faru bane ko sun karyata hadisin kamar yadda wasu gabaye in hadisi ya saba maza wasu ce ƙarya ne su malamai tattauna suke su ce ga fahimtar da suka yi wa abin amma ba kawai haka suke karyata shi wannan hadisi yana cikin muwadda shi kansa Imam Malik ya rawaito hadisin sai dai shi a fahimtar da ya masa ba abinda waɗanda suke cewa a maimaita ya fahimta ba sun fahimce shi cewa wannan wani abu ne na shugaba shi ke da haƙƙi in ya zanto wasu sun yi wannan ba a sanar da haƙƙin da yake kansa saboda haka zai iya sake maimaita amma wanda ba shugaba ba ko in shugaba ya riga ya yi to ba kuma wannan zai sake cewa sai ya maimaita ko wani wanda ba shugaba ba ya ja sallar wani wanda ba shugaba ba zai ce sai ya maimaita wannan sallar ba musamman ma idan har an binne mutum a kabarinsa akwai bambanci tsakanin kafin a binne shi da bayan an binne shi in kafin a binne shi ne al'amru sal ba a kansa ake a binnan ba akwai sauki akan kafin a binne shi amma bayan an binne shi din yafi duk da cewa su masu cewa ba za a maimaita ba suna nufin ba za a maimaita ba mutlaqan so an binne shi ko ba a binne shi ba sai dai mas'alar ta fi rintsi idan ya zanto har an kai shi kabari ma an binne shi. To al-Baji a cikin littafin al-Muntaka sharhin muwadda shi kokari ma yace kokari ma yake yace meye ma hujja da take cewa da take nuna cewa matar ma amma ta sallar shi a gurin sa tunda da daddare ne kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace ku gaggauta kai mamaci suka jira shi suka ga cewa yayi bacci bai kamata su tashe shi ba kuma Annabi yace a gaggauta kai mamaci saboda haka suka gaggauta kai ta wasi mata sallah ba saboda haka yace in kun ce meye dalilin mu na cewa ba ai mata sallah ba ku meye dalilin ku na cewa mata sallah to ban faɗi hujjar shi ba saboda rigimar ta yi rigima da yawa to amma me yin rajihi a cikin wannan maganganu guda biyu? Rajihi shine halaccin yin halaccin shine rajihi za a iya yi wanda aka binne shi ko dai ba a yi masa sallah ba a je a yi masa sallah ko da an binne shi a makabartarsa ko kuma an yi masa sallah wasu masu yi ba ya halatta wanda bai yi sallar ba ya je makabarta ya masa sallar wanda ya halatta ga dalilai kamar haka dalili na farko shine wannan hadisin namu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mata sallah bayan an yi riga an yi mata saboda wannan aikin nashi yana nuna halacci al-aslu aikin Annabi sallallahu alaihi wasallama shine al-uswa asali aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine a koyi da shi asali shine asali in aka ce abu kaza ba za a koyi da Annabi a cikin sa ba to sai in an samu wani dalili wanda yake karara ya nuna cewa wannan abu ba a cikin abin da za a koyi shi amma asali laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana shine al-asl shine al-uswa al-qudwa saboda haka babu wani abin da yake kore wannan asalin saboda haka wannan hadisi na farko kenan bayan shi akwai hadisi da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito da Ashabu Sunan da Abu Dawud da afwan da Imam Ahmad da Baihaqi hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yake cewa mata rajulun wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu wani mutum ne ba shi da rashi ya Annabi yana zuwa yana dubo shi sai ya rasu fa dafanuhu billay sahabbai sai suka masa jana'iza cikin dare suka binne shi falamma asbaha da gari ya waye a'lamuhu sai suka sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai Annabi ce ma mana'akum an tu'limuni me hana ba ku sanar da ni ba qalu kana al-laylu wa kanat adh-dhulma mun ga dare yayi kuma ga duhu muka ga bai kamata fa karihna an nashqa alayka an nashqa alayka qabrahu sai muka ga bai dace mu matsa maka sai ka fito an halarci jana'izarsa ba fa ata qabrahu fa salla alayhi sai Annabi ya zo kabarinsa ya sake masa sallah Abdullahi dan Abbas ya ce fa ammana yayi mana limanci wa saffana khalfahu muka yi sahu bayansa ko wasaffana ya sa muka yi sahu bayansa wa ana fihi Abdullahi dan Abbas ya ce ni ina cikin wadanda suka yi sahu wa kabbara arba'an ya masa kabbara hudu wannan ba shine hadisin matar ba wannan wani ne daban shi ma haka ta kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi hadisi ne tabbatacce sanan hadisi na uku hadisin da Imam Ahmad da Nasa'i da Ibn Majah suka fitar da sanadi sahihi daga Yazid ibn Thabit yake cewa sun fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin wata rana fara'a qabran jadidan sun fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka biyo ta makabarta sai ga wani sabon kabari sabuwar binnewa fa qala ma hadha sai wannan fa qalu hadhi fulana maulatu bani fulan ce ai wance ce barariyar bawar suwa ne fa arafaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya gane matar matat zuhran wa ana na'im fa arafaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam matat zuhran wa ana na'im qa'ilun falam nuhibba an nuqidhak wa anta na'imun qa'ilun falam nuhibba an nuqidhak ta rasu lokacin azhar daidai lokacin azhar Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana baccin kailula sai suka ga bai kamata su tashi Annabi sallallahu alaihi wasallam daidai wannan lokacin ba sahabbai ba sa san Annabi sallallahu alaihi wasallam bacci su tashi shi saboda abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai gani a bacci wahayi ne saboda ka ba a san wani yanayi yake ciki ba saboda ka watakila wani wahayi ake masa kai kuma ka ji ka tashi shi shi yasa sahabbai ba sa tashi Annabi yana bacci saboda suka ce mun kana bacci na kailula sai ba mu tashe ka ba to shine sai yake cewa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya daidai wannan kabari wa saffan nasu khalfahu mutane suke sahu bayan sa wa kabbara alaiha arba'an yayi mata kabbara hudu wato yayi mata sallah ta janaiza thumma qala sanna ce la yamutu fikum mayyitum ma dumtu baina azhurikum illa adantumuni bihi fa inna salati lahu rahma kada wani daga cikin ku ya rasu face kun sanar da ni domin sallah ta gare ku rahama ce kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma wannan shi ma mamaci sallah sahabbansa sun bi shi sallah kuma sun yi tare da shi inda a ce wani abu ne da yake bance shi banda su ba zai dauki wannan hukunci tare da su ba da ba zai Annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaya musu zai bayyana musu hadisi na hudu hadisin da al-Baihaqi ya rawaito shi an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin as-Sunan amma mukhtasar a takaice hadisi ne sahihi daga wanda daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama kana yaudu marza masakinil muslimina wa du'afaihim Annabi ya kasance yana ziyarar marasa lafiya wato marasa lafiyan talakawan musulmi da masu raunin su wa yatba'u janaizahum wa la yusalli alaihim ghayru in an sun rasu yana zuwa ayi janaizar su tare da shi kuma baya bari wani ya salla sai shi wa anna imra'atan miskinatan min ahli al-awali tala saqamuha akwai wata mace da take zaune a wali wato gabashin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam unguwar da take gabashin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa ta al-awali a can take zaune to ta yi doguwar rashin lafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam fa ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anha man hadaraha min jiraniha wanda duk suka zo daga wancan unguwar suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam makotanta Annabi kan tambaye su ya jikin wance kuro shi sai ya tambaye su ya jikin wance wannan yana nuna maka dabi'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya damu da kowa cikin al'ummarsa ba talaka ba mai kuɗi ba babba ba yaro ba mace ba namiji kowa karuwa miskina ce amma Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda za su makotanta za su zo sai ya ce yaya wance da jiki وأمرهم ألا يدفنوها إذا حدث بها حدث فيصلي عليها تو cikin makotanta da suke zuwa ce to kun ga wance din nan da ba ta da lafiya in ta Allah ta kasance Allah kar ku yi mata janaiza sai ku sanar da ni na mata sallah duk da cewa ba a nan kusa da shi take tana a wali sai yayi tafiya amma ce in ta rasu a sanar da ni mata sallah sai wannan mata ta rasu cikin dare فاحتملوها فاتوا بها مع الجنائز suka dauko ta suka kawo ta inda ake yin janaiza a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan inda ake cewa babun nisa kofar da take kallon wato baki anan ne da ake ajiye gawa an zo ayi mata sallah anan sai suka kawo ta nan domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata sallah kamar yanda ya umarce su in ta rasu kasi mata sallah su bari shi zai mata suka dauko ta suka kawo ta inda ake ajagawa dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata sallah fa wajaduhu qad nama ba'da al-isha sai suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi bacci bayan isha'i fa karihu an yuhajjidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min nawmi sai suka ga bai dace su tayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga baccin sa ba falamma asbaha thumma talaqu biha fa sallu alaiha thumma talaqu biha suka ga haka sai suka yi mata sallah sai suka dauki ta suka kai suka binne da gari ya waye Annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala man hadaru min jiraniha makotanta da suka zo sai ki tambaye su yaya wance kuwa fa akhbaruhu khabaran ai je Allah ya mata rasuwa mun fito da ita mun kawo ta wurin sallah amma mun samu ai sallar isha'i har ka shiga kafar ta har kai bacci haka muka ga kan mu batta a daren muka yi mata janaiza muka kai ta to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce walima fa'altu me sa kuka yi haka in taliqu muje ce da su muje sai Annabi sallallahu alaihi wasallam fantalaqu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka tafi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam har suka zo suka tsaya akan kabarinta fa safu wara au rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama yusaffu lis salati ala al janaza suka yi sahu a bayan sa kamar yadda aka saba yin sahu in za a yi sallar janaiza fa salla alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya mata salla wa kabbara arba'an kama yukabbiru ala al janaiz wa takabbara bari hudu kamar yadda yake yi a sallar gawawwaki duwana aikin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam daban wanda yake nuna cewa halaccin yin hakan ga wanda ya riga ya mura su aka binne shi idan akwai wanda zai yi masa sallah yana iya yi shi yasa Ibn Rushd al-Hafid a cikin Bidayatul Mujtahid yake cewa wassalatu alal qabri thabitatun biittifaqin min ahli alhadith, ci sallah ga wanda aka riga aka binne shi a kabarin sa abu ne da ya tabbata da haduwar malaman hadisi. Haka ibn rushd yake cewa thabitatun biittifaqin min ahli alhadith. Qala ahmad ibn hanbal, ahmad ibn hanbal yake cewa ruwayat as-salatu ala al-qabri an an-nabi sallallahu alaihi wasallam min turuqin sittatin kulluha hisan. Arwaitu salla an-nabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa mamaci salla bayan an binne shi ta hanyoyi guda shida dukkaninsu sun inga dukkaninsu kyawawa, wato arwaitu daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi guda shida dukkaninsu tabbatattu. Ibn Rushd yake cewa wa zada ba'd al-muhaddithin thalathata turuq, wasu daga cikin malaman hadisi ma suka karo wasu uku, fazalika tis'un, suka zama guda tara. Saboda haka waɗannan sun riga sun tabbata. Wa qad sabaqa fi dhalika an ghairi wahidin min as-sahaba, kuma mun ga yadda sahabbai da yawa sun tabbaka wannan. Mun ga Abdullah Ali ibn Abi Talib ya ce ayi, Abdullah ibn Mas'ud shi ma ya ce ayi, haka nan Aisha radiyallahu ta'ala anha, wanda yake haka nan cikin tabi'ai, mun ga shi ma cikin tabi'ai, waɗanda su ma su Ibn Sirin da sauransu su ma sun yarda ayi wannan. Wanda wannan yake nuna maka aiki ya gudana akan haka, aiki ya gudana sabanin maganar Imam Malik da yake cewa laysa alaihi al-amal, aiki ya gudana tun daga sahabbai ga tabi'ai. Kuma sahabban nan ba lokacin da sayyidina Ali zai ce ayi, ba mutum ɗaya bane, duk tabi'an da suke gurin duk wanda suke gurin tabi'ai ne, kuma da su aka yi. Haka nan Abdullahi dan Mas'ud. To wannan shine abin da yake rajihi ga wannan matsala, shine yafi rinjaye bisa ƙarfin dalili. Abu Hanifa wabinan wanda aka manta ba a yi masa sallah ba, wato aka manta ba a yi masa sallah ba, an shirya shi an masa komai, wasu suka kwashe shi aka je aka binne shi ba a riga masa sallah ba. Abu Hanifa da almajirinsa Muhammad ibn al-Hasan suna cewa yusalla ala al-qabri ma bainahu wa bain thalath, kwana tsakanin su kwana uku, aka tuna cewa ba a yi masa sallah ba, ana iya zuwa a yi masa sallah, ana iya zuwa a yi masa sallah. Duk da sun shaddada, amma anan dai sun yarda cewa ana iya masa sallah tunda ba a yi masa ba. Ibn Wahab, Abdullah ibn Wahab yake cewa idza zakaru dhalika inda sirafin min dafnihi fa innahu la yunbash, in suna binne shi suka tuna ai ko ba a yi masa sallah ba, to ba za a tono shi ba, yake cewa ba za a tono shi ba. Walisallu ala qabrihi, sai su yi masa sallah a cikin kabarinsa. Ya ce haka na ji, kuma haka Yahya ibn Yahya ya faɗa, haka nan aka ruwaito daga Musa ibn al-Qasim da kuma Isa ibn Dinar daga ɗan Qasim Abdurrahman ibn al-Qasim daga cikin manyan almajiran Malik, annahu yakhruju bi hadrati dhalika wa yusalla alayhi, shi yana cewa idan lokacin an binne shi aka tuno ba a yi masa sallah ba, za a fito da shi a daidai lokacin a yi masa sallah. Wa in khafu an yataghayyar, ko da suna jin tsoron zai canza, za su iya fito da shi. Haka nan idan suka manta ba su yi masa wanka ba, shi ma za su iya fitowa da shi a yi masa wanka, matuƙar dai ba a jima da binne shi ba. To wannan shi ne abin da ya shafi wannan hadisi. Akwai cikinsa akwai fawaid kamar tambayar mutum idan aka ga ba a gan shi ba a tambaye halin da yake ciki, domin a san watakila yana buƙatar addu'a ko taimako ko wani abu. Haka nan a cikin akwai mukafa'a ta mutumin da aka san shi yana aikin alkhairi, a riƙa masa addu'a mai kyau, kamar yadda muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu da sha'anin wannan mace saboda aikin da take na alkhairi na sharan masallaci. Kuma har ila yau a cikin wannan hadisi akwai nuna wato mutum ya kwadaita wajen halartar jana'izar mutane na kwarai, da annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu wajen samun halartar jana'izar wannan mata, saboda kasancewarta saliha ga irin aikin alheri da ta sa a gaba har Allah ya karɓi ranta. To wannan ya nuna cewa duk mutum salihi yana da kyau in ya rasu mutum ya kwadayin halartar jana'izarsa. Kuma sannan babban matsalar da take cikin wannan shine ita wannan matsalar da muka gama tattaunawa akan ta, da wannan ne muka zo ƙarshen wannan hadisi, sai kuma hadisi na gaba wanda muka faɗa na daidai. Allah ya ba mu lada da kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.